Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Laraba 15 ga watan Maris din shekarar 2023. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Ma'azu muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su ga Aisha da kanin labaran duniya.
To Mahmud, hafsoshin tsaron Amurka da na wasu kasashe 50 za su gana a yau Laraba da kan samarwa Ukraine ƙarin makamai. Wata kotun soja a Somalia ta ba da umarnin aiwatar da hukuncin kisa kan wasu 'yan kungiyar ta da kayar baya ta Al-Shabab. Ministan kudin Burtaniya ya bayyana kasafin kudin ma'aikatarsa a yau Laraba, yayin da ma'aikata wasu bangare kuma suka shiga yajin aiki don jan hankali akan bambance-bambance na albashi da suka da kuma hauhawar farashi.
Kanin labaran duniyar kenan. To a Najeriya, yayin da aka tunkari zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi, kowane irin shiri jami'an tsaro suka yi don tabbatar da an gudanar da zaben lami lafiya.
Hukumar 'yan sanda ta dauki kyakkyawan matakai na tabbatar da cewa an yi zaɓe cikin kwanciyar hankali, kuma jami'anmu wanda suke fararen kaya an watsa su lungu da sako na Najeriya.
To a jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya, kamar sauran jihohi, jam'iyyun siyasa ne ke ci gaba da yin haramar tunkarar wannan zaɓe.
Muna da kyakkyawan zato cewa za mu yi nasara a wannan zaben.
Batun kada gwamna mai ci, mu baya ma ba mu tsoro ko kuma shakka ko misƙala zaratin.
Muna kuma tafa da somin taɓin hirar da muka yi da shugaban jami'ar APC na ƙasa Sanata Abdullahi Adamu, da kuma shirin arewa a yau wanda Nasiru Adamu Alhikaya zai gabatar, da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyinku. Amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Sauraro, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Da akwai yiwuwar cewa batun samawa Ukraine ƙarin makamai iya kasance kan gaba cikin abubuwan da za a tattauna, yayin da hafsoshin tsaron Amurka suke shirin ganawa da hafsoshin tsaron kimanin ƙasashe 50 a yau Laraba, inda za a tattauna makaman da Ukraine take bukata don kare kanta daga mamayar Rasha. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ne zai jagoranci ganawar da za a yi ta yanar gizo daga Pentagon, bayan da kungiyar tsaron dakarun Ukraine suka haɗu a filin jirgin saman Ramstein a Jamus. Jami'an Amurka, Tarayyar Turai da NATO duk sun yi alkawarin ƙara ƙaimi wajen samarwa Ukraine ƙarin makamai da masu kansu, yayin da ake ci gaba da yaƙi babu ƙaƙƙautawa a Ukraine sama da shekara guda bayan da Russia ta fara barin wuta. Wata tawagar 'yan Myanmar za ta kai ziyara sassanin 'yan gudun hijirar Rohingya a Bangladesh cikin wannan makon, domin tantance wasu 'yan ɗaruruwan mutanen da ake duba yiwuwar komawarsu ƙasarsu ta asali, ƙarƙashin wani shirin mai da mutane matsugunansu a matakin gwaji. Kodayake jami'an Bangladesh sun ce har yanzu ba a tabbatar da lokacin da za su tafin ba. Kimanin 'yan gudun hijira musulmai 'yan Rohingya miliyan 1 ne suke zaune a sansanonin 'yan gudun hijira da ke gundumar iyakar Cox Bazar a Bangladesh. Mafi akasarinsu sun guje wa samaman sojojin Myanmar ne a shekarar 2017. Kwamishina mai kula da harkokin tallafin 'yan gudun hijira da mai da su gidajensu, Muhammad Mizanur Rahman, ya faɗa wa Reuters cewa 'yan gudun hijira 1,140 ne ake shirin mai da su wato ƙasarsu a ƙarƙashin shirin, kuma a yanzu an kammala wa mutane 711 duk abubuwan da ya kamata. Ministan kudin Burtaniya ya bayyana kasafin kudin ma'aikatarsa a yau Laraba, yayin da ma'aikata a wasu bangare suka shiga yajin aiki don jan hankali akan bambance-bambancen albashinsu da kuma hauhawar farashin kayan masarufi. Jeremy Hunt yana shirin bayyana a gaban majalisa domin bayyana yadda zai bunkasa tattalin arzikin Burtaniya. Hunt ya kore kiran rage haraji, sannan ya bayyana sabon kuɗi da za a kashe akan tsaro $6.1 billion da kuma ƙarin kuɗi da za a kashe a fannin kiwon lafiya. Sannan kuma gwamnatin ta ki amincewa da buƙatar ma'aikatan gwamnati na yi musu ƙarin albashi domin rage raɗaɗin tsadar rayuwa, tare da bayyana cewa babu abin da ƙarin albashin zai haifar illa ta'azzara, wato tsadar rayuwar ta ta'azzara.
To nan gaba kaɗan Aisha za ta kawo mana ƙarshen labaran duniyar. Yanzu bari mu leƙa taskar rahotanninmu. A Najeriya yayin da sabon gwamnati da na ƴan majalisun jihohi ke ƙara karatowa hukumomin tsaro a ƙasar na ci gaba da bayyana irin matakan da suka ɗauka domin ganin an gudanar da zaben lami lafiya. Hakan na zuwa ne yayin da mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan sha'anin tsaro Manjo Janar Baba Gana Manguno Rutaya ya gargaɗi masu shirin tada zaune tsaye kamar da za ku ji a wani rahoto da Hassan Maina Kaina ya yi komana daga Abuja.
What we do not want to happen is for anybody to preempt and to take the law into his or her own hands. I want to be very, very clear on this.
Mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaro Major General Babagana Manguno kenan ke aikewa da gargadi ga duk masu ruwa da tsaki da su guji raga malam masallaci ko daukar doka a hannu yayin zaben gwamnati da za a yi ranar Asabar mai zuwa idan Allah ya kai mu. Inda ya kara da cewar zaben na gwamnati da 'yan majalisun jihohi ka iya zama mai sarkakiyar gaske ba kamar na shugaban kasa ba. Duba da kalaman na mai baiwa shugaban kasa shawara kan sha'anin tsaro cewar zaben na gwamnati ka iya zama mai sarkakiya, na tuntubi mai fashin baki kan al'amuran siyasa Dr. Sa'id Ahmed Dokawa na sashin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero. Ko ta wace fuska yake kallon waɗannan kalamai?
Samun barazanar tsaro a wasu jihohi a wannan zaben ba za ta wuce cewar akwai jam'iyyu masu ƙarfi da kowacce ake ganin za ta iya yin tasiri ba, kuma za ta iya yiwuwa jam'iyya mai mulki ta matsu akan ba za ta faɗi zaɓe ba, sannan kuma jam'iyyar hamayya mai ƙarfi ta matsu akan sai ta karɓi mulki. To wannan wata ƙilshi ne abin da yake zai iya aukuwa.
Shugaban hukumar zaben Najeriya kenan Farfesa Mahmud Yakubu ke jaddada bukatar da ake wa jam'iyyun siyasu da kuma 'yan takara na su ji hankalin wakilai da magoya bayansu kan muhimmancin zaman lafiya yayin shi wannan zabe, su kuma ɗau wannan zabe a matsayin gasa ba yaƙi ba.
You see the election as a contest and not war.
Dangane da samar da tsaro yayin shi wannan zabe, na tuntubi CSP Al-Mustafa Sani da ke sashen hulɗa da jama'a a hedikwatar 'yan sandan Najeriya. Kawo yanzu ko ne irin shiri suka yi?
Hukumar 'yan sanda ta ɗauki kyakkyawan matakai na tabbatar da cewa an yi zaɓe cikin kwanciyar hankali, kuma hukumar 'yan sanda ƙarƙashin jagorancin Chief Inspector General na 'yan sanda ba da ma ƙarin kayayyakin aiki ga dukkan jihohi domin a tabbatar da wannan tsaro, kuma jami'anmu wanda suke fararen kaya an watsa su lungu da saƙo na Najeriya domin su samo mana bayanai na sirri akan wanda suke so su tayar da tarzoma.
Zade a yi zaɓen ne na kujerun gwamnoni 28 da kuma 'yan majalisun jihohi guda 993, kuma jihohin da ba za a gudanar da zaben ba su ne Anambra, Edo, Bayelsa, Ikiti, Imo, Ondo, Osun da Kogi. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Yanzu kuma ga Aisha ta dawo da ƙarshen labaran duniya.
Wata mahaukaciyar guguwa mai ƙarfi Cyclone Freddy tana ci gaba da yin barna a Afirka ta Kudu, inda ta yi sanadiyar halaka aƙalla mutane 56 a Malawi da Mozambique tunda ta afka yankin karo na biyu tun ranar Asabar da ta gabata, hukumomi suka tabbatar. 'Yan sandan garin sun ce mutane 51 a Malawi da kuma wasu 36 a Chilobwe, cibiyar kasuwancin Blantyre da ke tsakanin wato tsakiyar kasar ne, suka mutu yayin da wasu da dama kuma suka bata ko kuma suka yi rauni. Hukumomi a Malawi sun ba da rahoton cewa mutane 5 ne suka mutu a kasar tun ranar Asabar. Waɗanda suka mutu a Malawi sun hada da mutane 5 'yan gidan daya waɗanda suka mutu a Ndirande, birnin Blantyre, bayan da mahaukaciyar guguwar iskar Freddy da ruwan sama mai ƙarfi kamar da bakin ƙwarya ya lalata gidansu, a cewar rahoton 'yan sanda. Daga ƙarshe, wata kotun soja a Somalia ta ba da umarnin a aiwatar da hukuncin kisa kan wasu 'yan ƙungiyar ta da ƙayar baya ta Al-Shabab, waɗanda ta ce sun yi shigar burtu a matsayin likita da soja domin su samu damar kai haren bam da harbe-harbe. Kotun ɗaukaka ƙarar sojin da ke Mogadishu a yau Laraba ne ta ba da umarnin aiwatar da hukuncin kisan ga mutanen waɗanda wato maza uku. Kotun ta ce Muhammad Abdinur Jiro, ɗan shekaru 38, ya yi amfani da sunan ƙarya har ma da kiran kanshi Dr. Fana, sannan ya ce shi likitan ƙwaƙwalwa ne. hukumomi sun ce shi ke da alhakin kai harin da ya kashe mutum 20 a wani gidan cin abinci a Mogadishu a shekarar 2021. Hukumomi sun ce tun shekarar 2021 ya kai hare-haren ban biyu wani gidan cin abinci a Mogadishu inda ya kashe mutane 20.
A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kasa da kwanaki hudu da suka rage a yi zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi a Najeriya, wasu daga cikin jam'iyyun da ke takarar kujerar gwamna a jihar Adamawa da ke Arewa maso gabashin kasar da mazauna jihar sun bayyana yadda suke haramar wato tunkarar wannan zabe mai dimbin tarihi. Lado Salisu Muhammad a dauke da karin bayani daga Yola.
Tuni dai wasu 'yan takarkarun gwamna a jihar Adamawa na ci gaba da kimtsawa domin tunkarar zaben gwamnoni da na 'yan majalisu a jihar Adamawa. Mr. Solomon Kumangar shine mai magana da yawun gwamnan jihar Adamawa wanda ke neman zagaye na biyu a ƙarƙashin tutar jam'iyyar PDP, wanda yace
a shirye wannan gwamna yake, ko gobe ne aka ce za a yi zaben nan, wannan gwamna a shirye yake saboda muna da kyakkyawan zato cewa za mu yi nasara a wannan zaben.
A bangaren jam'iyyar APC kuwa, Malam Ahmed Sajo shine mai magana da yawun sanata Aishatu Dairu Ahmed Binani wanda jam'iyyar APC ta tsere a matsayin 'yan takarar gwamna a jihar Adamawa, wanda yace sun kammala dukkanin shirye-shirye domin shiga wannan zaben kuma su ne da nasara.
Batun kada gwamna mai ci mu baya ma bamu tsoro ko kuma shakka ko misƙala zaratin a kasancewar ta mace. Mutane na dubawa wai zancen zaben mace yana da wahala, to ita Aishatu Binani babu abinda take da shi ma da yake nan muhimmin kaman tausayawa al'umma da take yi.
Wasu daga cikin 'yan jihar Adamawan na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu mabambanta. Wasu na ganin ya kamata gwamna Ahmadu Umaru Fintiri na tutar jam'iyyar PDP ya sake dawowa a zagaye na biyu, wasu kuwa na ganin akasin hakan.
Eto anawakam bai dace ba, yawa saboda shi mutum ne wanda ya kama ludayinsa mun gani a lokacin gwamnatin Baba Mai Mangoro. Yana speaker an ba da awo kyauta, aihuwa kyauta, tsoho mai shekara 60 duka jinyan su kyauta, amma shi ya gagara ya bada wannan abun da Baba Mai Mangoro ne ya bayar.
Abun da ya sa muke so ta zama mana gwamna na farko dai Hajji Aishatu Ahmed Binani, ita ba baƙuwa bane a wurin mu, especially mu 'yan Adamawa, Adamawa state baki daya. Ta yi member House of Representative, ta taimakawa al'umma kwarai da gaske, inda ka tsammani ta rike kujeran senator local government guda 7, ta taimaka kwarai da gaske.
Ma iya cewa dai ba a san macito ba sai miya ta kare, domin kuwa jam'iyyu 13 ne yake shirin shiga takarar gwamna da na 'yan majalisu a jihar Adamawa, wadanda suka hada da jam'iyyar PDP mai mulki a jihar, sai kuma jam'iyyar APC da kuma SDP hada ma da ADC, sai kuma jam'iyyar Labour Party da kuma jam'iyyar ANPP da dai sauransu. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
To a Najeriya har ila yau, shugaban jam'iyyar APC mai mulki sanata Abdullahi Adam ya ce shan kaye da wasu jigajigan jam'iyyar su suka yi a zaben ranar 25 ga watan Fabrairun shekarar 2023 abun ayaba ma jam'iyyar su ne bisa shirye zabe na gaskiya. Shugaban jam'iyyar ta APC ya bayyana hakan ne a wata hira ta musamman da yayi da sashen Hausa na muryar Amurka a Abuja.
To ni ina chairman na APC da Najeriya baki daya, dan takara na APC a mazaɓata ya faɗi, wanda ya ci zaɓen shugaban ƙasa a mazaɓen shi a Lagos, ya yi gwamnan Lagos shekara 8 ya faɗi, gwamna a Kebbi shekara 8 kenan ya faɗi, gwamnan Katsina jihar shugaban ƙasa ya faɗi. In akwai wani abu da ya kamata ba shi shine a yaba mana, babu son zuciya, babu ha'inci, saboda haka yadda aka zaci abin ba haka ya zace ba. Duk mai mutum wanda ke mai hankali kuma wanda mai gaskiya dole ya ba mana, don ba wanda zai zaɓe yana kan gado ya so ya faɗi.
Shugaban jam'iyyar APC na ƙasa sanata Abdullahi Adamu kenan, kuma wannan so mun taɓa ne, za mu kawo muku cikakkiyar hirar a shirinmu na gaba idan Allah ya yarda. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Domin fa'are wa da hargitsi da yawan barna ba kariya,
Arewa a yau. Ba su raro barkamu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu duba shawarwarin samun bakin zaren dawo da Arewa kan yanda yankin yake a rabin ƙarnin da ya gabata. Ba ƙalubalen tsaro ko bambance-bambancen da kan kawo saɓani a tsakanin al'ummar yankin mai yawan ƙabilu, addini da al'ada. Akasarin masu sharhi na cewa matukar aka ɗauki wasu matakai masu ma'ana za a iya kawo gyaran da ake bukata. Muna tare da Dr. Kabiru Dalladi Lawanti na Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria da shugaban kwamitin 'yan sanda na Majalisar Wakilai Usman Bello Kumo.
Arewa zumun ta samu duhu sai nishaɗi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafe.
Farko ga bayanan Dr. Kabiru Dalladi Lawanti da ya ɗauko bayanai kan zaman tare, tarihi da siyasar Arewa.
Wato akwai fata game da Arewa, ba za mu ce gaba ɗaya babu fata ba, saboda a Arewa nan muna da al'umma, muna da arziki, akwai abubuwan da muka rasa waɗanda yake su ne suka jawo muka samu wannan koma baya da muke gani a yau. Babban abin da ya ja mana koma baya shine taɓarɓarewan iyali ya taɓarɓare, tarbiyya ta taɓarɓare. Ban abin da ya ja wannan kuma shine iyaye sun yi sakaci da wanda Allah ya dora musu. Wannan shine babban abin da ya fara ja mana matsaloli a Arewa. Abu na biyu shine mun watsar da harkan ilimi. Ina iya tunawa a shekarun 1980 akwai jihohi da suka yi hoɓɓasa kamar jihar Bauchi da jihar Kano da jihar Katsina. Wannan abubuwan da suka yi a cikin ƴan shekaru kaɗan ya jawo a lokacin nan a cikin shekarun 1990 da farkon shekaru ta 2000 an samu ainihin injiniyoyi da likitoci da lauyoyi waɗanda a yanzu su ne suke riƙe da wurare musamman masu muhimmanci na ilimi ɗin da kotuna da kuma asibitocinmu. Saboda haka in ka duba wannan ashe wani abu ne wanda ba mu yi ba shi ya jawo wannan Arewan namu ta taɓarɓare. Kuma abin da ya ƙara ɓata al'amura shine wannan tsari na siyasa da muka samu kanmu a ciki. Shi siyasa na demokuraɗiyya gaba ɗayan shi ginshikin shi ilimi ne, ruwan bayin shi ilimi ne, sannan abinda zai yi sustaining nashi zai rike shi ilimi ne. To wannan abun shi muka rasa, shi yasa da ƴan siyasar mu da mu din gaba daya ya zamanto ba mu iya to zama mu duba menene zai kawo Arewa din ci gaba, sai dai kawai menene mu za mu samu. Wannan shine abin da ya kawo taɓarɓarewan Arewa. Saboda haka in dai har mun gano cewa wannan shine matsalan, to kenan kaga akwai hope, za mu iya mu dawo mu duba waɗannan abubuwa mu ga yadda za mu gyara waɗannan matsaloli. Abu na farko da za mu yi shine mu ga tsarin iliminmu ya yake, menene ya kamata mu yi a tsarin iliminmu wanda zai dawo da ilimi, martaban ilimi a jihohinmu na Arewa. Wannan ba aiki ne na gwamna ɗaya ba, aiki ne na kusan dukkan gwamnoni 19 na arewacin Najeriya. Akwai abubuwa da aka yi a shekara ta 2013 wanda ina cikin wannan tsari da aka yi din. Arewa House ta Jami'ar Ahmadu Bello ta ɗauki nauyi, wasu masana daga Arewa nan suka haɗu a Kaduna, aka fito da roadmap. An sayar da sansa roadmap ba. Wata ainihin wato kaman taswira wadda za ta kawo ta zo ta yi addressing, wato ta duba waɗannan matsaloli na Arewa, sannan a duba da gwamnoninmu da masananmu a ga yadda za a yi a warware waɗannan matsaloli ɗin a cikin waɗansu shekaru da muka ɗaukawa kanmu. A ciki akwai waɗanda lokacin suna neman takarar gwamna, akwai wanda lokacin suna neman takarar ƴan majalisa, akwai wanda suna neman takarar sanata, akwai kuma wanda ma suna neman takarar shugaban ƙasa ne. Amma abun mamaki da aka zo bayan shekara ta 2015 gwamnoni kaɗan ne suka ɗauki wannan taswira ɗin suka fara aiki da ita. In za mu koma wannan taswira ɗin, mu duba yadda za mu magance matsaloli na ilimi, mu duba yadda za mu magance matsaloli na rashin tarbiyya, sannan mu duba yadda za mu magance matsaloli na rashin aikin yi. In muka yi wannan, to Arewa tana da hope.
Mun gode, Doctor.
Arewa zumun ta samu duhu sai nishaɗi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafe.
Shi ko Usman Bello Kumo ya shiga babin tarihi ne don fito da wannan mafita ta farfaɗo da kyakkyawar fata ga yankin na Arewa.
Za a iya samun gyara don na Allah ba sa ƙarewa, amma akwai buƙatar da gwamnoni da sarakuna da malamin addinai da ƙungiyoyin matasa da ƙungiyoyin mata da masu hannu da shuni masu arziki da 'yan kasuwa da makamantan duk wanda ya dace, ya kamata a kai hankali nesa. Ya kamata a yadda cewa zamani ya zo cewa duk abin da za ka yi ya zama na kayi lissafi. Mu zauna mu duba kanmu, mu duba baya, mu duba yau, sai mu yi amfani da shi mu fassara gobe. Duk lokacin da za a yi kowane al'amari, mutane su daina yin shan kai, mu nitsu mu duba mu tausaya wa na baya da suke tasowa ƴaƴan mu mu ai karfin mu ƙaryan mu ya ƙare amma wannan arewar ba a mata adalci ba ba kuma aina tsammani in ba a canza takun ba ba a da niyan mata adalci saboda haka ina da kyakkyawan zato cewa har yau akwai mutanen kirki a kunan mu akwai mutanen kirki a malaman addinin mu akwai mutanen kirki a ƴan siyasan mu akwai mutanen kirki a jami'an tsaron mu saboda haka akwai bukatan samu wani sabon tunani na menene matsayin arewa a kason da za a sake na shugabancin kasar nan
wato dai ma'ana har yanzu abubuwa ba su dusashe gaba ɗaya ba akwai sauran fata da kuke hangowa ga wannan yankin
sosai ku a kasashe da yawa sun shiga cikin wannan turbulence din kuma sun fita yi amma dai abin da yake muhimmi shine a tabbata adalci adalci daga shugabanni da kuma adalci akan mabiya sannan adalci da abi al'amura kamar yadda addini ya shimfiɗa ko kuma zamantakewa ya shimfiɗa a daina kyaman juna sannan a rage yawan abin da zai creating suspicion a tsakanin waɗanda suke zamantakewansu in an samu irin waɗannan ina ganin kamar insha Allah za a samu mafita
wato ana cewa yawanci ƴan siyasa na yankin da ƴan boko su ne ba su da kishi shi yasa yankin yadda ake ta maganar sardauna har yanzu bai ci gaba sai dai a rika kawo tarihin waɗanda suka shuɗe ka
wala wannan duk ba gaskiya ba ne in ka duba wannan zamani yanzu mutum nawa ne suka goma makaranta ba su da aiki a lokacin sardauna mutum nawa ne suka gama aiki makaranta ba su da aiki ba kai comparing din mu da wancan lokacin ba wancan lokacin nemo ka za a yi amma alfarma a baka aikin a baka kuɗi a baka mota a baka gida a baka scholarship ka tafi kai karatu a waje wannan karo yanzu in ma ka gama karatu dan ka ya gama karatu ina za ka kai shi yanzu ka na gani public enrollment din mu ya daidai ne da wancan lokacin saboda kasu sardauna sun yi kokarin su Allah gafarta musu magabatan mu sun yi kokarin su Allah gafarta musu wanda yafi kowa taimakawa arewa ai kusan Mahmud Gumi ne Mahmud Gumi abin ne yasa saboda shi ne ya kawo wayewan kai na bincike na addini wanda shi addini shi ya tsarkake tsofin al'adun da ba su yi kama da hankali ba sai kaga aka samu ma wannan zamanancin to ina ganin aka ci gaba da bincike da abin da ya shafi addini zamantakewa ina ganin kamar za a samu maslaha amma shawara ta ga gwamnonin arewa in za su iya su dawo da teacher education domin bayan da za ka ɗaubaka karemi yaro idan kai ba ka da horo na malanta
wato ma'ana waɗannan makarantu na teachers colleges ɗin nan da ake kira su ATC TC kake magana
su nake magana in dai kana so ka samu al'umma tsarkakakkiya to wanda zai koyar wa yaran ka ya kamata shi kuma yana da training na koyarwa amma ba da za mutum ya je secondary school ya je NCE ya je university ko ya polytechnic kuma ya zo ya koyar malami malami ne profession ne malanta akwai waɗanda a duniyar su ba abin da suke bukata man da su impacting knowledge idan ka samu wannan da za su yadda su dawo teacher education in suka dawo teacher education sannan su dawo da technical courses ka ga wani mutum in yi karatu zai yi aikin hannu wanda zai rayu ya dogara da kansa amma yanzu to kowa ya yi digiri ka yi sociology ka yi history ka yi karatu da literature ka karanta waye kuma kana so ka aiki a CBN ko a NNPC kai kadai
wato mu kuma kan maganar malantan nan menene yake bambanta in haka ne waɗanda suka samu karatu a teachers college da waɗanda kuma suka je suka yi secondary suka tafi suka yi NCE
kowane layin sa daban da kan ma idan ka zo ka teachers college sai an ga girman ka tsayin ka ne zai sa akai ka teachers college dan karami akai secondary school akwai hikima amma su wanda suka kawo bokun da muka koya haka kawai muka je muka dauki abun a rufe ai curriculum din mu ne har gobe ba shi da amfani a gunmu ne
ba sauraro nan zamu dasa aya 20 sai makon gobe in Allah ya kai mu zamu daura a madadin muryar Amurka ni Nasiru da Maile Kaya da na shirya kuma da gabatar da shirin ki cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
to salaka sai fa ku himmatu don ku jara kasar ku da gaskiya kuma Allah shi ne zai cika
to yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar email
Sakonmu na farko ya fito daga Shehu Adamu Rajau. Yace a yayin da muka tsinci kanmu a rumfunan zabe a ranar Asabar domin zaben gwamnati da ƴan majalisun dokokin jahohi. To mu sani cewa makomarmu na shekaru hudu masu zuwa zamu zaba. Dan haka mu yi amfani da yatsunmu wajen zaben nagartattun shugabanni ba gurbatattu ba. Sakon Aisha matar Usaini dan gwata karasuwa daga jihar Yobe tace ku bani dama domin mu jajanta wa yan kasuwar Singa dake jihar Kano wanda itla'in gobara ya hadu da su inda suka yi asarar dukiyoyi da fatan Allah ya kara afkuwa hakanan gaba amin daga ƙarshe ina kira ga gwamnatin Najeriya da mata jihar Kano da su hada ƙarfi da ƙarfe wajen lalubo hanyoyin tallafa musu da abin da ya samu don rage raɗaɗin asara da suka yi shi kuma wannan sako ya fito daga hannun Sani Gulle Kampala Malam Maduri a jihar Jigawa yace hakika mun yaba da wannan umarnin da babban bankin kasar mu Najeriya CBN ya bayar domin ci gaba da amfani da tsofaffin takardun kuɗi na naira saboda haka muna fatan za a ci gaba da rarraba su zuwa bankuna domin al'umma su fara hada-hadar su ta yau da kullum sako daga Aishatu matar Malam Kurra garin Sarkin Noma da Maimuna matar Aliko Auta Kafinta suka ce muna kira ga al'umman Najeriya da su mai da hankali gurin zaben shugaba na gari ganin yadda Malam Talaka ke shan bakar wuya ta hanyar gasa masa aya a hannu sakon mu na ƙarshe ya fito daga Rilwanu Ibrahim London Wuba daga jihar Adamawa yace umarnin da babban bankin Najeriya ya sake bayarwa na karɓar tsofaffin kuɗi hakan yayi daidai domin babu kuɗaɗe a hannun jama'a kuma muna kira ga babban bankin da ya ƙara yawan kuɗaɗen da ake fitarwa a rana a na'urar cire kuɗi to mun gode ma sauraron mu ku ci gaba da aiko mana da sakonnin ku
yanzu kuma ga Aisha da labaran duniya a takeice.
To Mahmud a takeice da akwai yuwar cewa batun samarwa Ukraine ƙarin makamai ya kasance kan gaba cikin abubuwan da za a tattauna yayin da hafsoshin tsaron Amurka suke shirin ganawa da hafsoshin tsaron kimanin ƙasashe 50 a yau Laraba inda za a tattauna makaman da Ukraine take bukata don kare kanta daga mamayar Russia. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ne zai jagoranci ganawar da za a yi ta yanar gizo daga Pentagon bayan da kungiyar tsaron dakarun Ukraine suka hadu a filin jirgin saman Ramstein a Jamus. Wata tawagar ƴan Myanmar za ta kai ziyara sansanin ƴan gudun hijirar Rohingya a Bangladesh cikin wannan makon domin tantance wasu ƴan ɗaruruwan mutanen da ake duba yiwuwar komawarsu ƙasarsu ta asali ƙarƙashin wani shirin mai da mutane matsuguninsu a matakin gwaji. Ko da yake jami'an Bangladesh sun ce har yanzu ba tabbatar da lokacin da za su tafi ba. Ministan kudin Burtaniya ya bayyana kasafin kudin ma'aikatarsa a yau Laraba yayin da ma'aikata a wasu bangare suka shiga yajin aiki don jan hankali akan bambance-bambancen albashinsu da kuma hauhawan farashi. Jeremy Hunt yana shirin bayyana a gaban majalisa domin bayyana yadda zai bunkasa tattalin arzikin Burtaniya. Wata mawakaciyar guguwa mai karfi Cyclone Freddy tana ci gaba da yin barna a Afirka ta Kudu inda ta yi sanadiyar halaka akalla mutane 56 a Malawi da Mozambique tunda ta afka yankin karo na biyu ranar Asabar da ta gabata. ‘Yan sandan garin sun ce mutane 51 a Malawi da kuma wasu 36 a Chilobwe cibiyar kasuwancin Blantyre da ke tsakiyar kasar ne suka mutu yayin da wasu da dama kuma suka bata ko kuma suka yi rauni. Hukumomi a Malawi sun ba da rahoton cewa mutane 5 ne suka mutu a kasar tun ranar Asabar. Wata kotun soja a Somalia ta ba da umarnin a aiwatar da hukuncin kisa kan wasu ‘yan kungiyar ta da kayar baya ta Al-Shabab. Waɗanda ta ce sun yi shigar burtu a matsayin likita da soja domin samu damar kai hare-haren bam da harbe-harbe.
To masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi 8:30 kenan agogon Ghana za mu sake dawo da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Kafin nan bar mu miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalai da abokan tsohon kocin tawagar 'yan wasan Najeriya ta mata wato Super
Falcons Samaila Mabu wanda Allah ya warasuwa a ranar Litinin din da ta gabata a garin Jos dake jihar Plateau da fatan Allah ya masa rahama amin. Yanzu kan a madadin Aisha Ma'azu da Julie Lazarus Grosson da ta hada mana wannan shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa mutara a shirin mu na dare, idan Allah ya kai mu sai dai kada ku nisa ga shirin yau da gobe.